Stella, I'm a dancer. Aywa. Biata, singing in a luna, meaning a fiery kicking wooden. Aywa. Biata, singing in a luna, meaning a fiery kicking wooden. Yo! الله هو الذي سرك زمني شين يا بانك ما يا دوره كان غني ازوچياتا كن زمو ما غني سنگين دانونا saki ke batarinki kike fushi kin hana ni ganin darerki Allah da wuri ke marmushe ta ai darerki ce take sani dariya kuma ba ranki ke sana shawiya shi yasa bani sauna ganki kina kunci mene ya faru habibi ata wai laifin mene kike ta hukunta ni kina ta gunguni rai yana ta gona ni kai habbatawa dan Allah share shi singing in the luna, mine ya fara kike gudu. Kije tausayi na dan Allah. Ki murmushi ki share min kwalla. Habibi ata, wishi ba yayi miki kyau. Ai bacin rai ba na ki bane. Kin ji nurul aini. Inti kurata aini inti ruhi wa kalbi ya habibati ana uhubuki ya habibi ata hai hubbani shadida habibi ata singing idanuna kin karbi tuba alfarmakin min habibi ata Allah ya bar mutane ai fada na ji mai kike so in siyo kaza da nama ne ko kudin lemo ko me kike so wallahi ni sane habibi ata hai kai habibi ata zinariya ata Allah ya bar mu tariya.